الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 29 ga watan Zulhijja shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 3 ga watan 11 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambayoyi kamar guda hudu tambaya ta farko dan uwa yake cewa dangane da sallah ta dishewar hasken rana ko dishewar wata shin tana tabbata a sanadiyar hanguwa ta hanyar wani wata na'ura ba ta ganin idanun jama'a ba sallah ta dishewar rana da sallah ta dishewar hasken wata ba sa tabbata dole sai idan jama'a sun ga tabbacin haka an gane ku domin maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yana magana ne akan ganin idanun ba maganar wani ya lebo ta hanyar na'ura ya ce mana wata ya dishe ko kuma rana ta dishe an gane ku kenan sai in mun hango da idanun mu sannan wannan sallah take zama wajibi akan mu mun ce wajibi akan mu sallah ta kisfewar rana ko ta dishewar wata a magana mafi rinjaye matsayinta wajibi ce ko kuma kace matsayinta farilla ne abinda zaka kiyasta sai ka kiyasta da ganin wata shin dan me tiyo ya hanga a cikin na'ura ya ce wata ya tsaya shikenan sai a dau azumi ko a aje azumi ba maganar a dau azumi ko a aje azumi a sanadiyar ganin wata ta hanyar wato wata na'ura to haka ita wannan sallah ta dishewar rana ko ta dishewar wata ba ta tabbata dole sai idanun jama'a sun gani menene idanun jama'a in aka samu kamar misali mutum 3 4 ko sama da haka ba dole bane ba sai kowa ya gani dan ganin jama'a ya bambanta an gane ko idan aka samu mutum 2 mutum 3 sama da haka suka ce ai rana ta dishe to wannan za a iya gaskata su sannan a fito a yi sallah domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi wanda yake ingantacce hadisin na cikin sahihai wanda hadisin na ba mu labarin cewa rana ta dishe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Aisha Allah ya kara mata yadda ke fada wannan dishewar rana wadda ta tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance ne a ran 29 ga watan Rabiul Awwal don haka malaman falaki masu kula da yanayin sama sun tabbatar da cewa rana ba ta dishewa sai a ƙarshen wata, kamar yadda ya yi daidai a yau, wato 29 ga watan Zulhijja shekara ta 1434. To haka dishewar rana wadda ta tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance ne a ran 29 ga watan Rabi'ul Awwal, lokacin da rana ta dishe. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fito a firgice a iya tunaninsa cewa alkiyama ce za ta tabbata, ko kuma alkiyama ce ta tabbata saboda firgicin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu. Don haka anan malamai suka ce dishewar rana ko dishewar wata, ko da an sanya wata na'ura an hango cewa a rana kaza a lokaci kaza rana za ta dishe ko wata zai dishe, malamai suka ce baya dacewa a ba jama'a labari, domin ba mutane labari dangane da lokacin dishewar rana ko lokacin dishewar wata. Wannan zai tafiyar da hikimar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke nihi da waɗannan abubuwa biyu, domin hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala su ake kowa ya shiga hayyacinsa, kowa ya shiga hayyacinsa, domin shi dishewar rana ko dishewar wata wannan kasancewar hutu ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ba mu dangane da abin da zai wakana nan gaba, shine yinin alkiyama. Domin in yinin alkiyama yayi da rana da wata gaba ɗayansu za su dishi, kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul qiyama, wa khasafal qamar, Ubangiji ta'ala yace a wannan yini wata zai dishi gaba ɗayanshi, zai yi baki irin sai kaskon. Haka ita rana kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul takwir, idha shamsu kuwirat, Ubangiji ta'ala yace idan kaga rana wato an lullube ta hasken ya tafi sai kaskon, Ubangiji ta'ala ya ce ka tabbata alkiyama kenan. Don haka ranar da wata a wannan yini gabaɗaya za a haɗe su ɗaya, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa jumi ash-shamsu wal qamar, a wannan yini za a haɗe rana da wata a ɗaya, wanda shi daman sababin abin da yake kawo dishewar rana ko dishewar wata, kamar yadda malaman falaki suka yi bayani ta hanyar al'amari wanda yake hissi wanda aka iya ganowa, idan wato wata ya shiga tsakanin rana da duran ƙasa shine ake samun dishewarta, in ma ta dishe gaba ɗaya ko kuma wani ɓangare na ta yi dishi, haka shi ma dishewar wata wato duniya ce take shiga tsakanin hasken rana wato da wata sai a samu dishewarsa, shi ma in ma ya dishe gaba ɗaya ko kuma wani ɓangare na shi ya dishi. To don haka wannan dishewar rana da ta tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka yi dace da dishewar wato ranar da dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa rasuwa mai suna Ibrahim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga jama'a ya ce a fito a yi sallah. Ta wace hanya manzon Allah ya sanar da jama'a? Hanya ce wadda aka shar'anta mana, shine a tura ɗan aike ya bi titina, as-salatu jami'a, as-salatu jami'a. Duk da cewa a yau mun ci gaba akwai lasifika, kenan ta hanyar lasifika sai a yi sanarwa as-salatu jami'a, as-salatu jami'a. An gane ko? To kasancewar idan aka yi wannan shela, kenan a nan me ya dace jama'a dole su fito, kuma wannan ana buƙatar a haɗu a masallatai a yi ba a gida ba. An gane ko? Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tura ɗan shela ya yi shela, sahabbai suka tattaro a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya sallaci sallar raka'a biyu da jama'a, wanda sallar tana da kaifiya ta musamman, ta sha bamban da kaifiyar wato sauran salloli, wanda raka'a biyu ce amma a kowace raka'a akwai tsayuwa biyu, ruku'u biyu. tsayuwa ta farko bayan takbiratul ihram za a karanta fatiha, bayan fatiha za a yi karatu wanda yake mai tsawo, kuma za a yi shi a bayyane kamar yadda hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wato ya tabbatar da haka. Duk da cewa a darasin mu na Umdatul Ahkam mun yi bayanin cewa akan yi karatunta a buye, wannan kuskure ne. Wanda suka ce za a yi karatunta a buye domin sun dauke ta a matsayin nafila ce ba farilla bace ba, su kuma nafilfili ne yini iya abinda ake boye karatun su ake. An gane ku, duk da cewa wanda suka faɗa haka cewa sallar Idi ma sun tafi akan cewa nafila ce, amma tare da cewa karatunta a bayyane ake. Don haka dai a takaice a bayyane ake karatu a sallah ta dishewar rana. Bayan Fatiha kenan, a bayan takbiratul ihram za a yi karatu mai tsawo. Duk da cewa babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bayyana surorin da manzon Allah ya karanta, amma a iya sanin mu, an gane ko bamu san ba wani dalili wanda ya bayyana cewa ga surorin da manzon Allah ya karanta. Tare da cewa malamai suna kwatanta cewa a raka'a ta farko, a tsayuwa na farko bayan Fatiha za a karanta misalin suratul Baqara. Idan aka karanta suratul Baqara kuma za a duka a yi ruku'u wanda yake gwalgwadon tsayuwar da aka yi. Idan aka dago ba sujada ba za a je, sake karatu za a yi na musamman, a karanta Fatiha sannan a yi karatu mai tsawo, shine sai suka ce gwalgwadon suratul Ali Imran. Idan aka yi ruku'u za a yi ruku'u gwalgwadon tsayuwar da aka yi ta biyu a raka'a ta farko, an gane ko? Sannan wato idan aka dago daga ruku'u za a je sujada za a yi biyu kamar yadda aka saba yi. Sannan idan aka taso tsayuwa ta biyu za a karanta Fatiha sannan sai a yi karatu mai tsawo, amma bai kai ba tsayuwa ta biyu a raka'a ta farko. Shine malamai suka ce za a karanta gwalgwadon suratul Ma'ida. Idan aka gama wannan karatu za a duka a yi ruku'u, za a yi ruku'u gwalgwadon tsayuwa ta uku a raka'a ta biyu kenan. Sannan idan aka dago daga ruku'u za a sake karatu kenan, sai a karanta Fatiha a sake karatu, shi kuma karatun kada ya kai wato karatu wanda yake na tsayuwa ta uku. Shine suka ce sai a suratul Nisa'i muke ne. A wannan tsayuwa ta hudu kenan suka ce sai a karanta gwalgwadon suratul Ma'ida. Idan aka karanta sai a je a yi ruku'u, ruku'un da ya kai gwalgwadon karanta suratul Ma'ida. Sannan idan aka warware sai a je a yi sujada biyu kamar yadda aka saba yi, sannan sai a salauci. Amma hakar mu fahimci cewa ya takaita da waɗannan surori, domin duk abin da ya sauƙaƙa na Alƙur'ani shi za a karanta, amma tsayuwar ta kasance tsayuwa ce mai tsawo. Idan rana ta yayi kafin a gama sallah, yaya za a yankewa, za a yi ko me za a yi? Ci gaba da sallah za a yi sai a salamce har akai lokacin da za a salamce. In ko kafin a fara sallah ranar sai ta yayi, bayan dishewa mutane ba su ankara ba, kafin a fara sallah sai rana ta yayi, to ba maganar a yi sallar. Idan aka gama sallah rana ba ta yayi ba, tana nan a matsayin ta disassa, shin sake sallar za a yi ko mai za a yi? Ba za a maimaita ba. Iya abinda za a yi, za a ci gaba da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wani abu wanda ya kunshi matsayin zikiri na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne za a ci gaba da yi. Sannan idan an gama, ana buƙatar limami ya ma jama'a khutuba. An gane ko? Kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa ya tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khutuba yi. Duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa sallah ta kisifewar rana ba ta buƙatar khutuba, wato kasancewar wani dan galgadi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi saboda wani abu da ya fara yaduwa a wannan yini da rana ta dishi, domin an samu makiyan Allah, maguzawa ko kuma mu ce makiyan Allah sune Yahudu da kuma wasu daga cikin jama'a ta mu'minai, waɗanda akwai wani dan bulbudi wanda yake na maguzanci tare da su, wanda ba su san cewa wannan maguzanci ba shi da tushe game da karantarwa ta addini, ma'ana ya sha bamban da karantarwa ta addini. Mutane suka ringa yada cewa ai rana ta dishe domin dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu. Daman amma a jahiliya rana ba ta dishewa sai idan an haifi wani mai daraja ko wani mai daraja ya mutu. To dan haka sai suka ringa yadawa, su kuma Yahudawa daman sun samu wata kafa wanda za su yada wani abu wanda bai dace ba a cikin jama'a ta musulmi. Suka ringa cewa rana ta dishe domin dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa rasuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi khutba, a cikin khutbar tasa sai yake cewa inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah la yankhasifani, ko kuma la yankasifani, domin shi al-kusuf kana iya yin lafazi da kafun ko kuma kha'un, kace al-kusuf ko kuma kace al-khusuf, duk da cewa malamai sun bambanta. Wato shi al-kusuf idan aka sanya kha'un ana amfani da shi akan dishewar wata, ana amfani da shi akan dishewar wata, shi kuma al-kusuf ana amfani da shi akan dishewar rana. To shine yace inna ash-shamsa wal qamara, lalle wato rana da wata, la yankasifani, ba sa dushewa, limauti ahadi, domin mutuwar wani, wala li hayatihi, ko domin rayuwarsa. Sai manzon Allah yake cewa fa iza ra'aytum zalika, ko kuma fa iza ra'aytumuhuma, idan kun ga wato rana ta dishe ko wata ya dishe, an gane ku? Manzon Allah yace fa sallu, yace maza ku fito ku yi sallah. Sannan manzon Allah sai yake cewa wata saddaku, sannan kuma ku yi sadaka. Sai yace wazkurullaha, kuma ku ambaci ubangijinku subhanahu wa ta'ala, hatta yankashifa ma bikum, har akai lokacin da abin da ya same ku na wannan musiba da wannan bala'i wato yayi. To dan haka kaga a takaice wannan khutba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Kuma a wani lafazi sai yace inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah yukhawwifu Allah bihima ibada. Manzon Allah yace lalle rana da wata wato ayoyi ne biyu daga cikin ayoyin da suke nuna kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah yace Ubangiji ta'ala yana tsoratar da bayinsa ne game da dishewar rana ko kuma dishewar wata, domin kowa ya shiga hayyacinsa. To dan haka dai a takaice, ita sallar bata tabbata ta dishewar rana ko ta dishewar wata kenan, dole sai jama'a sun gani da idanunsu. In ta hanyar labari ne, ta hanyar malaman falaki su ne kenan meteo suka ba da labarin rana ta dishe, to wannan ba maganar a fito a yi sallah. Saboda manzon Allah ya ce yayi fa iza ra'aytum zalika, in har kun ga dishewar rana, an gane ku? Manzon Allah ya ce to fa sallu, ku fito ku yi sallah. Don haka kasancewar kenan a nan, wannan a takaice shi ne kaifiyar wato ita wannan sallah. Tambaya ta biyu ɗan uwa yake cewa menene hukuncin sakin tufafi ya ringa jan ƙasa, wando ko riga? Tufafin mumini ya wuce idan sau haramun ne, wannan ana kiran shi al-isbal. Abin da ya tabbatar mana da haramcinsa shine kashedi da barazana ta azaba ga duk mutumin da ya saki tufafin sai ya wuce ka'ida ta shari'a. Ummu Salama Allah ikara mata yadda da ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, mutum uku Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama baya musu zance, zancen da zai dadada musu rai. Ubangiji ta'ala ba zai kalle su ba kallo wanda yake na rahama. Wala yuzakihim, kuma ba zai tsarkake su dangane da dattin zunubi. Wala hum azabun alim, tare da waɗannan uku ba uku manzon Allah yace sun cancanci azaba wadda take ma abuciyar radadi. An gane ko? Farko sai manzon Allah yace al-musbilu izara, mutumin da ke sakin gyabtansa wato ya wuce ka'ida ta shari'a, ma'ana ya wuce idan sau. Na biyun manzon Allah sai yace wal-mannan, wato mai gora ma jama'a alkhairin da ya musu. Na uku sai manzon Allah yake cewa wal munfiqu sil'atahu bi halfil kadhib, da mutumin da ke sayar da kayan shi da rantsuwa ta ƙarya. Ya rantse maka da Allah haka ya sayo, shi ma ribar dala bai ci ba, dole sai an dora masa kaza. To waɗannan uku sune suke da wannan uquba a ranar kiyama. Ash-shahid anan, farko manzon Allah sai yace al-musbilu izara, mai sakin gyabtansa. In aka ce al-izar wato shine gyabto, wanda a wancan lokaci zani ne ake daurawa, amma karka fahimci ya keɓanta da zani. An gane ku? Wando namu da muke yi a al'adar mu ya dauki matsayin gyabto. Shi iya abinda ake buƙatar tufafin mumini, jallabiya ko wando, kada su wuce idan wato tsakiyar kubri, wannan shine sunna. Wandanka ya zamanto daidai tsakiyar kubri, jallabiya ta zamanto daidai tsakiyar kubri, amma ya halatta kadan saki ya kai daidai idan sau shi wandan. Hakanan ita ma rigar ya halatta ka sake ta kai daidai idan sau, amma wuce idan sau wannan haramun ne. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa ma asfala min al-ka'abayn fa fi an-nar, duk abin da ya wuce idan sau na tufafi manzon Allah yace makomar shi ita ce wuta a yinin alkiyama. Daga idan sau abin da yayi kasa za a babbaka kawahuwan a cikin wuta ga dukkan mutumin da ya saki tufafin sai wuce idan sau. To menene ya rage naka kai da kake da tsari a rayuwarka kai musulmi, wanda hatta da tufafi sai da aka tsara ma ga yanda zaka saka tufafi a jikinka, wanda babu wani kyawu illa kyawun musulunci. Tsakiyar kubri, wannan shine iya abin da yake sunna. Duk mutumin da ya bar wandansa ko tufa ko rigarsa daidai tsakiyar kubri, wannan yana da lada na musamman a wajen Ubangiji subhanahu wataala, akan koyi da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake ce ma sahabbai, shin yanzu ba za ku yi gyabto kamar yanda na ga mala'iku a wajen Ubangiji na suna gyabto? Sahabbai suka tambaya, daidai ina ne gyabtan sahabbai? Manzon Allah yace ila an safi saqaihim, tsakiyar kubri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna kuma haka shi kanshi gyabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakiyar kubri yake. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Abdullahi ibn Umar gyabtansa ya sako yana jan ƙasa. Manzon Allah ya ce masa, ya Abdullah, janye. Ibn Umar ya janye. Manzon Allah ya ce masa, ƙara janyewa. Ibn Umar ya ƙara janyewa. Manzon Allah ya ce masa, ƙara janyewa. Ya ƙara janyewa. Aka tambaye Ibn Umar, a daidai ina manzon Allah ya kyale kai? Ya ce lokacin da ya kawo daidai tsakiyar kubri. To kaga wannan gaba ɗaya suna nuna iya abin da yake sunna kenan, wando ya zamanto tsakiyar kubri, riga ta zamanto tsakiyar kubri. Don haka tazarce ba ta halatta, amma tazarce mai muke ni da tazarce jallabiya wadda take kenan ta wuce idan sau, ba tazarce ba ta siyasa, wannan wani al'amari ne wanda yake na daban. Daman su suka tsara kayansu, in zarcewar ta fi kyau a zarce, in kuma ba ta da kyau kuma a dakata, amma kuma kowa ya gani. Sannan kasancewar in hannun riga ne ba a buƙatar wato ya wuce tsintsiyar hannu, daidai nan ake buƙata a tsida shi hannun riga. Idan rawani ne, iya abinda ake buƙata ya tsaya tsakiyar baya, gezar shi kenan kar ta wuce ta sauko daidai mazaunan mutum. To amma wasu sai su raba da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa da Abubakar, Abubakar tufafinsa na sauka, Abubakar yana ƙoƙarin janyewa. Sai manzon Allah yake cewa, kai Abubakar baka yin haka ne saboda taƙama da ji da kai, wanda domin akwai hadisin da yake cewa Ubangiji ta'ala ba zai kalli man jarra thawbahu khuyala'a, duk mutumin da ya saki tufafinsa na jan kasa saboda takama a ranar kiyama Allah ba zai kalle shi kallo na rahama. To sai suka kayyade suka ce a sai idan mutun ya saki ne dan takama, amma in ba dan takama ba ba laifi kana iya sakin wandanka ya ringa jan kasa ko kuma tufafinka ya ringa jan kasa. Mu dai a al'adance da in kaga mutun tufafinsa yana jan kasa mahaukaci ne, wannan abu ne wanda yake sananne, an gane ko kafin al'adu na turawa su shigo su mamaye mu. In kaga mutun wandansa yana jan kasa to ɗayan bi ne, in ma kasancewar bashi aka yi kuma ya fi tsawon shi kuma bai yi kokari bai je yanki ko kuma ya zamanto mahaukaci ne. To dan haka kasancewar malamai suka ce ba maganar cewa sai dan takama, ko ba dan takama ba bayya halatta mutun ya saki tufafinsa ya wuce idan sau, saboda manzon Allah ya ce duk wanda ya saki tufafinsa ya wuce idan sau, to wannan abin da yayi kasa na gangan jikinsa na cikin wuta ainin alkiyama. Malamai suka ce to shi ai Abubakar kar ku kiyasta shi da kowa da sauran jama'a, Abubakar wane ne ya bashi tabbacin cewa ba dan takama ba yake yi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sanin abin da yake cikin zuciya al'amari ne nawa na Allah subhanahu wa ta'ala, al'amari ne na gaibu. Shi ko gaibu Allah yana ba manzanninsa labari ta hanyar wahayi ga abin da ke cikin zuciyar wani. To dan haka manzon Allah ya tsarkake Abubakar ya bashi tabbacin cewa kai Abubakar kana sakin tufafinka ne amma fa ba dan takama ba, kuma tare da haka wa Abubakar ba saki bai ho yana takawa, kokari yake yana janyewa daga ya sassauto kasa sai Abubakar ya janye. Malamai suka ce to in har kana so ka bari ran da ka kai ya Abubakar a wajen imani, in ya so kai ma saki. To dan haka dai a takaice sakin tufafi haramun ne, dan haka mu musulmi ya kamata a samu sifa ta musulunci tare da mu. Wasu yasu ringa cewa to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al-imanu hahuna wana attaqwa hahuna attaqwa hahuna, wato wai tsoron Allah a zuciya yake. Malamai suka ce inda tsoron Allah ya samu zama a zuciyarka to da an ga alamar sa a zahirin jikinka, an gane ku? Dan sai wanda yake tsoron Allah zai yi kokarin kwatanta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa, inda kenan takawakin ta samu zama a zuciyarka to da ta bayyana a zahirin jikinka. Tambaya ta uku dan uwa yake cewa karanta ma mamaci alqur'ani menene matsayinsa a magana mafi rinjaye baya halatta, an gane ku? Amma ho ba ga kowa bane baya halatta, da ko jika wannan ya halatta ya karanta alqur'ani da sunan Allah ya sadar ma mahaifinsa ladan wannan karatu da yayi, in ma ya sauke alqur'anin gaba daya ko ya karanta wasu surori na alqur'ani da sunan cewa Allah ya sadar ma mahaifinsa wannan ladan karatun da yayi, to wannan babu kokonto a wajen magabata, da ko jika yakan iya karanta ma mahaifinsa alqur'ani. Dalili anan shine fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a, babu ga mutum face sakamakon abin da ya aikata a rayuwarsa. Dan haka manzon Allah ya tabbatar mana cewa shi kuma da yana daga cikin sa'ayin mahaifinsa, ma'ana jibi ne na mahaifinsa, domin duk abin da da yayi da niyya ko ba niyya in dai aiki ne na alkhairi to mahaifinsa yana da kamashi. Dan haka in da ya karanta alqur'ani tamkar mahaifin shine ya karanta, an gane ku? Wannan babu sabani a wajen magabata. To amma kasancewar a dauki hayar gaddawa da sunan cewa su sauke masa alqur'ani, malaman malikiya da malaman hanafiya suka ce haramun ne ko an karanta ladan ba zai sadu ba, domin ba karantarwar magabatan kurai bane, an gane ku? Law kana khairan lasabquna ilayhi, inda ana karanta ma mamaci alqur'ani a dauki hayar gardawa to da mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun rigaye mu zuwa wannan fage. Daidai da hadisi ko da'ifi ba a taba samun cewa ga wani ya mutu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabai sun tattaru cewa ku zo mu sauke mishi alqur'ani. An gane ko? Amma malaman Shafi'iyya da malaman Hanabila su suna ganin cewa akan iya karantawa, sai suka kiyasta karatun alqur'ani akan sadaka. Malamai suka ce wannan kuma kiyasi ne ma al-Fariq. Don haka kasancewar abinda za ka gane wannan hanya ta a sauke ma mamaci alqur'ani hanya ce ta wuru-wuru da tsubbu da damfara, har ma sun mata suna cewa a zo a karanta masa alqur'ani a yi masa fidawo. Wai me ake nihi da fida? Sun san abinda ake nihi da fida? A Ingilishi shi ne ake kira da beli. A turancin Faransa me ake kira da shi? Kamar misali wanda yake hannun hukuma, ma'ana aje a yo belin shi. Wanda ya yi laifi an damke shi, aje kenan a yo belin shi, shi ne ake nihi. Shi ne ake nihi da fida. To a nan abinda muke tambaya, wai wane ne ya je ya leƙo ya ce a hannu yake, ana lallasa shi, balantana ya buƙatu zuwa beli. Tana iya yiwuwa yana cikin wani dausayi ma daga cikin dausayi na aljanna nan, ku kuma kun zo kuna mushi wai wani kuna hamar wai masa wata fida'u, ce ake wai a yi masa fida'u. Ita fida'u ba ta tabbata sai an san halin mutumin da yake ciki. Yanzu misali kana da ƙane kowa, yana gida a zaune, ka tafi konsariya ka ce ka zo ka yi belin shi, waye kama shi? Shi wanda aka kama shi aka damke shi yayi laifi shi ne ake belin shi. In har kun je kun leƙa kabarinsa kun gano halin da yake ciki hali ne mara kyau, in ya so ku zo ku ba mu hujjar wato beli da za ku yi nashi, kuma shi ma sai kun ba mu dalili. Atu burhanakum in kuntum sadiqin. Kenan dan haka kasancewar wannan hanya ce ta tsubbu da damfara. Kuma wato wai ba ma wanda yake mamaci ba, hatta wanda yake mai rai a yau fidawa ake masa. Ka fita cikin ƙauyawa ka tambaye su, wanda yake da dukiya sai wani ya sai da shanu, wani ya sai da raƙumansa da wasu abubuwa, ya zo ya ba wai wannan malamai wai fidawa za su masa, wai tun yana da rai a masa fidawa. Ba ma mamaci ba, mai rai ma masa ake yau. Wannan yana da tabbas. Nan da sati guda da ya wuce daga cikin almajiranmu wani ya isko ni, ya ce wata baiwar Allah ce wata tsohuwa maƙwabciyarsu ta tambaye shi, ta ce tana da 'yan kuɗinta jika 15, tana so za ta ba malamai su yi mata fida'u. Shi ne ya ce mata to ta dakata, sai ya zo ya tambaya shin ana yi ko ba a yi, ya halatta ko ba ya halatta. Muka ce mata ba ya halatta, domin babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko alqur'ani. Muka nuna mata iya abin da ya dace ta yi ƙoƙarin sarrafa waɗannan kuɗaɗe a kan wani abu wanda ladansa zai gudana har bayan mutuwarta, shi ne sadaka wadda take jariya. An gane ku? Sadaka wadda take jariya. Amma in kana so ka gane cewa hanya ce ta tsubu, ce a sauki a kyauta, ka gani sun sauki. Wani ɗan uwa yake gaya mu, da aka tattara kuɗin mutuwar jikka biyar aka ba su sauke alqur'ani, suka ce su ba sa sauke qur'ani a jikka biyar, sai an ba su jikka 20. To kaga kasancewar shi dai a takaice baya dacewa. An gane ku? Baya halatta. Wannan magana ce wadda take mafi magana mafi inganci. Da ko mahaifi shi yake iya karanta ma, da ko jika shi yake iya karanta ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa alqur'ani da sunan cewa Allah ya sadar masa. Amma duk wanda ba da ba, ba jika ba, sai dai ya yi masa sadaka ko kuma ya yi masa addu'a. Wannan babu sabani, addu'a ko sadaka kowa yakan iya ma kowa, kuma Ubangiji subhanahu wata'ala zai sadar masa da ladan. Kuma maganar da muke fa malaman malikiya su ne suka tafi akan cewa baya halatta a karanta ma mamaci alqur'ani, wanda su kiyastawa suke da wasu malamai sun kiyastawa da wannan icce na dabino da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karyo ya tsaga shi biyu ya dasa ma kabrin Rabi'u, wanda hadisi ne sahihi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce wani titi daga cikin titunan Madina, sai manzon Allah ya wuce wasu kabura sababbi guda biyu kamar yadda yake cikin riwayar. Sai manzon Allah yake cewa lalle waɗanda suke cikin kabirran nan ana azabtar da su, manzon Allah yace wa ma yu'azzabani fi kabir, amma fa ba a azabtar da su saboda wani abu wanda yake babba, ko kuma mu ce saboda wani abu mai girma. Sai yace bala innahu lakabir, manzon Allah yace ku bari, lalle abu ne mai girma. Da ya ce wa ma yu'azzabani fi kabir, ba a azabtar da su game da wani abu wanda yake mai girma. Malamai suka ce anan a farko manzon Allah sai yace abun ba mai girma bane ba, amma sai aka yi masa wahayi aka ce a abu ne wanda yake mai girma. Ko kuma wa ma yu'azzabani fi kabir ya zamanto su waɗannan mutane biyu da ake azabtar da su a ganin idan su abu ne wanda yake bai taka kara ya karya ba, amma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda yake mai girma. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana ma sahabbai yake cewa ɗayansu wato ya kasance yana tafiya game da yada annamimanci tsakanin jama'a, ma'ana ɗan gutsurutsuma ne, ya ɗauzancin wane ya kai ma wane, amma ba komai bai ke nihi illa haddasa fitina tsakaninsu. Shi ne ake nihi da annamimanci, ka ɗauzancin wane ka kai ma wane da manufar ka yada fitina a tsakaninsu. Na biyun manzon Allah yake cewa wa kana la yastatiru min al-bawli, wato baya kare gangan jikinsa ko tufafinsa game da bawli. Idan yana bawli yana barin bawli ya taba jikinsa ko ya taba tufafinsa. Shine iya abin da ya janyo musu wannan azaba ta kabari. Kaga wannan na nuna mana annamimanci da barin bawli ya taba jiki, wannan manyan laifuka ne daga cikin manyan laifuka. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karyo reshe na dabino, sai manzon Allah ya tsaga shi biyu sai ya dasa a kowane kabarin. An gane ko? Dasawa anan kar kai tsammanin dasawa domin ya fito, a'a dasawa ne manzon Allah ya kafa, shine ake ne. Sabanin wasu in ka je wata makabarta wannan gabas zaka ga kowa ya zo ya dasa waye taciya akan kabarin mamacinsa. Wannan ka gaje ma wannan fashi ne, ka gaje ma jama'a gurin su. Waye ce a zo a yi ta dasa itace a cikin makabarta, kowa ya zo kan kabarin nashi ya zo ya dasa itace. Reshe ne wani dabino wanda ake kiran shi jarin. Jarin mai ake nihi da jarin shine wannan reshe wanda ke da kwai kaba a jikinsa, wanda ake gadan kara da shi itcen wannan. Da manzon Allah ya karyo wannan itace kuma tsaga shi yayi biyu. In an tsaga itaciya an dasa tana hutuwa, abin da ya rage mata kawai bushewa. To shine manzon Allah sai ya dasa akan kowane kabarin. Sahabbai suka tambayi hikima, ya Rasulullahi me yasa kai haka? Sai ya ce la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa, me yuwa Ubangiji subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa musu azaba matukar wato basu bushe ba. Kenan matukar wannan itace suna danyu, Ubangiji subhanahu wata'ala zai sauƙaƙa musu azaba da cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To anan sai su kiyasta su ce wannan itaciya ne fa ta amfani, wato wanda ta amfani wanda yake cikin kabari, ina ga Alkur'ani. To wannan malamai suka ce kiyasi ne ma alfarik, shi wanda ya karyo itaciyar ya tsaga ya dasa, shin ba shi ya zo da Alkur'anin ba? Wa ya fi shi sanin Alkur'anin? Manta Alkur'ani yayi? Don haka kuma wannan kafa icce abu ne wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sahabbai sun fahimci haka bayan wucewar sahabbai, ba wanda ya taba ciran wato shine karin dabino, ma'ana ya dasa akan kabari. In dasawa zaka yi to leko ka bamu labarin abin da yake ciki. To don haka abu ne wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin baban da ke bayani game da ziyartar wato kabura, ziyartar makabarta. Kamar yadda bayani ya gabata mustahabi ce, kamar yadda malam ya ce babu istihbabi ziyaratil quburi lirijal wa ma yaquluhu zair, wato babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin ziyaran makabarta. amma sai ya ce ga mazaje, wanda bayani ya gabata, ziyartar makabarta bata kebanta da maza ba, bal abu ne wanda Allah ya shar'anta ma mata kamar yadda ya shar'anta ma maza. Sai ya ce wa ma ya kulu huzza'ir, wato da abin da ya dace mai ziyarar makabarta wato ya faɗa, wanda shine a darasinmu wanda yake mun tsaya ƙarshen hadisi na Aisha Allah ya karrama ta yadda, wanda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril layli ila al-baqi' fayaqul assalamu alaikum dar qaumi mu'minin wa ataakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insha Allahu bikum lahiqun allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad rawahu muslim. Aisha Allah ya karrama ta yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a duk lokacin da daren ta ya kasance, ma'ana kwanan ta kenan abinda ake nufi, saboda bayani ya gabata rabon kwana baya daga cikin abinda Allah ya tilasa ma manzansa. Rashin rabon kwana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hususiya ce, Allah ya keɓance shi ya halitta masa ɗakin kowace ya ga dama ya je, in ya ga dama in ya shiga wani ɗakin in yana so ya yi wata ma kar ya fito, ba laifi ba. Ubangiji ta'ala ya ce masa turji man tasha'u minhunna wa tu'i ilayka man tasha'u, an gane ku? Don haka a dare ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa kewaye matansa gaba ɗaya, a wannan lokaci kuma yana da mace tara, manzon Allah ya shiga ɗakin kowace ya kusance ta. Shin kana da mace biyu ya halatta ka shiga ɗakin wance ka shiga ɗakin wance, a dole za ka yi rabon kwana. To don haka kasancewar amma tsabar adalci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tausayin da Allah ya kinsa a zuciyarsa, manzon Allah sai ya yi rabon kwana tsakanin matansa, wanda kuma addini na Allah bayan la'asar manzon Allah sai ya leƙa ɗakin kowace mata, manzon Allah ya je ya dan zanta da ita, ya dan lallashe ta, ya faranta mata zuciya, ya fita kuma ya shiga ɗakin wanci, a ƙarshe sai ya tukaƙe zuwa ɗakin wanda kwananta ne, an gane ku? Kowace kenan tun daga bayan la'asar kafin a kai dare, kowace manzon Allah sai ya leƙa ɗakinta. To don haka Aisha take cewa a duk lokacin da daren ta ya kasance, ma'ana kwanan ta ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen dare yana fita zuwa makabarta ta Baqi'a, wanda bayani ya gabata a nan muka ce ziyartar makabarta ba ta da lokaci, a tsawon yini da dare idan kana da dama za ka iya zuwa ka ziyarci makabarta, ba ta da lokaci a tsawon yini da dare kuma ba ta da wata rana. Hadisin cewa ziyartar makabarta ran Juma'a, duk wanda ya ziyarci kabarin mahaifansa ko ɗaya daga cikinsu a ranar Juma'a zai samu sakamako kaza, wannan mai dashi gefe hadisin ƙarya ne, kirkira shi aka yi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan Aisha ta ce a dukkan kenan idan daren ta ya kasance a ƙarshen dare manzon Allah yana fita zuwa makabarta ta Baqi', wurin shi ne ake kiran shi Baqi', don haka kuma ana cewa Baqi'ul Gharqad, domin akwai galibin itacen da suke cikin makabartar a wannan lokaci, itaciya ce wadda ake kiranta Gharqad, wanda tana kama da gawo amma ba gawo bane, wanda ita Gharqad tana daga cikin itace na Yahudawa, an gane ku? Yana daga cikin itacen Yahudawa, wanda hadisi na cikin Sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kiyama ba za ta tabbata ba sai musulmi sun yaƙi Yahudu, an gane ku? Kiyama ba za ta tabbata ba sai musulmi sun yaƙi Yahudawa, manzon sun fatattake su, manzon Allah ya ce sai an kai ba Yahudi na labewa bayan dutse ko bayan itaciya, shine ya ce hatta yahtabi al-yahudiyu wara al-hajar aw ash-shajar, sai an kai ba Yahudi na labewa bayan itaciya ko bayan wato dutse, itaciya ko dutse sai ta ce ya kai musulmi, zo ga la'antacce zo gama da shi. Manzo Allah ya ce illal Gharqad, ya ce sai dai itaciyar Gharqad, manzo Allah ya ce fa innaha min shajaratil yahud, domin tana daga cikin itace wanda yake na Yahudawa. Sun karanta sun gani abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, faɗa ce ta gaskiya, alƙawari ne wanda yake na tabbas. Don haka wani ɗan uwa da muka zauna da shi a Madina daga cikin 'yan Falastini yace ba itaciyar da Yahudu suke dasawa a yankin su face itaciyar garkat. Manzon Allah yace ita kadai ce ba za ta faɗa ba, domin tana daga cikin itacen Yahudu. To wannan makabarta an kiraye ta da Baqi'ul Garkat, wanda galibin itacen da suke anan to daman itace ne wanda yake na garkat. Karka manta kuma daman Yahudawa ko in share wuri zauna ne a Madina kafin manzon Allah yayi hijira zuwa Madina. Tintini Yahudawa suka je suka share wuri suka zauna. Shine sai yace Aisha tace fa yaqulu, sai manzon Allah yace assalamu alaikum dar qaumi mu'mini, amincin Allah ya tabbata akan ku, wato ya gida wanda yake na jama'a ta mu'minai. An gane ko? Ko kuma kace ya ku jama'a ta mu'minai, amincin Allah ya tabbata akan ku. Sai yace wa ataakum ma tu'aduna, abinda ake muku alƙawali na rahama ko na azaba wato ya zo muku. Gadan mu'ajjaluna, kuma abin jinkirtawa ne ga gobe kiyama, saboda shi kabari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana farkon masauki ne daga cikin masaukai waɗanda suke na lahira. Manzon Allah ya ce in ma ya kasance dausayi daga cikin dausayi na aljanna, ko ya zamanto rami daga cikin rami na wuta. Don haka kenan shi kabari kunnuwan ne jakkan suna baya, kamar yadda a Hausa ake faɗa. Kenan duk mutumin da yake makoma ta yi kyau tun daga kabarinsa zai gane, wanda kuma makoma ba ta da kyau waliyazi billahi da zaran an sanya shi kabari zai gane inda ya sa gaba. Shine yace gadan mu'ajjaluna, ababan jinkirtawa ne kenan saboda gobe kiyama duk abinda ake muku alƙawari. Sai yace wa inna insha Allahu bikum lahiqun, manzo Allah yace lalle mu idan Allah ya so masu haduwa ne da ku. An gane ko? Bayani ya gabata nan manzon Allah ba yana kukon tuba game da wato mutuwa. Kenan insha Allah, in Allah ya so masu haduwa da ku ne a halin muna masu imani da Ubangijinmu, kuma muna masu imani da manzanninsa. An gane ko? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan yake faɗa. Dan shi mumini baya amince ma kansa fitina, ko kuma ya zamanto salo ne wanda yake na larabci, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. Anan Ubangiji subhanahu wataala ya faɗa insha Allah, yace in yas, wanda kokonto sifa ce wanda ta koru da Ubangiji subhanahu wataala. Allah baya kokonto, salo ne wanda yake da larabci. Sai yace Allahumma ghafir li ahli baqi'il garqat, ya Allah kai gafara ga ma'abuta makabarta ta baqi'a. To dan haka kamar yanda bayani ya gabata, wannan shine abin da ya dace kai addu'a wadda ta kunshi roƙon gafara, shine ake karanta ma mamaci. Wanda kuma kaifiye yanda ake ziyara bayani ya gabata a tsaye ake yi, kamar yanda Aisha ta tabbatar mana hadisin na cikin Sahih Muslim. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم. Buraida ibn al-Husayb Allah ya karama masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da su idan sun fita zuwa makabarta an ya kula qa'iluhum, ga yanda mai fada zai fada kenan, mai addu'a ga irin addu'ar da zai yi. An gane ku? Mi zai fada? Sai ya ce assalamu alaikum ahlad diyari, amincin Allah ya tabbata a kanku ya kuma abuta wannan gida. Ahala anan munada ne mahazufu adatin nida, ayya ahalad diyar, amincin Allah ya tabbata a kanku ya kuma abuta wannan gida. Minal mu'minina, wato na mu'minai, wal muslimina, da musulmai. An gane ko? Don haka kenan sallama take banta ga muminai da waɗanda suke musulmi. Nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambanta tsakanin muminai da musulmi, wanda bayani ya gabata. Imani da musulunci idan suka haɗe a gu ɗaya, imani na ɗaukan ayyuka waɗanda suke na zuciya, shi kuma musulunci sai ya ɗauki ayyuka waɗanda suke na zahirin gabbai. Kamar yanda a cikin hadisi ne wanda yake muttafaqun alai, wanda Jibrilu alaihi salam ya rikida ya zo a sifar ɗan adam baƙo ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya dangane da haƙiƙanin musulunci. Manzon Allah ya zana masa al-islamu anta shahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sala wa tu'tiyaz zaka wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Haka manzon Allah ya fassara musulunci da ayyuka waɗanda suke na zahiri. Sai ya tambaye shi menene imani, manzon Allah sai ya ce masa an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri. Waɗannan abubuwa guda shida su ne manzon Allah ya fassara imani, su ne ake kiransu arkanul iman, kamar yadda waɗancan biyar ɗin su ne ake kiransu arkanul islam. To don haka dukkan mumini musulmi ne, amma ba kowane musulmi ba ne ba mumini. Don haka can Ubangiji ta'ala ke cewa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kauyawa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce amanna, ai mun gaskata ka, mun yi imani da Ubangijin da ya turo ka. Sai ya ce qul lam tu'minu, ce da su har yanzu ba ku yi imani ba kamar yadda ake bukata. An gane ku, walakin qulu aslamna, sai dai ku ce mun musulunta. In kun ce mun musulunta wannan kun yi daidai, amma ku ce kun yi imani, manzon Allah ya ce a, Ubangiji ta'ala ya ce a. Suka ce amanna, Allah ya ce qul lam tu'minu, ce musu ba ku yi imani ba kamar yadda ake bukata, walakin qulu aslamna, ku ce dai kun musulunta. Amma in musulunci ya kadaita, to wannan ya dauki ayyuka na koye da waɗanda suke bayyane. Eh, haka nan idan wato imani ya kadaita, shi ma ya dauki ayyuka waɗanda suke na koye da na bayyane. An gane ko, lokaci ya tafi, ba za mu zo da misalai akan haka ba. Don haka kuma wa ke saman wani, mumini yake sama musulmi ko musulmi yake sama mumini? Imani shine sama da musulunci. Kenan kullu mu'minin musliman walaysa kullu muslimin mu'minan, dukkan mumini musulmi ne, amma ba kowane musulmi bane ba mumini. Shine yace minal mu'minina wal muslimina, wato daga cikin mu'minai da musulmi. Sai yace wa inna insha Allahu bikum lahiqun, lalle mu in Allah ya so masu haduwa ne da ku. Sai manzon Allah yace as'alullaha lana wa lakumul afiya, ina roƙon Allah subhanahu wata'ala da mu da ku ya bamu lafiya. Lafiya anan dangane da dukkan wani kangi, da dukkan wani bala'i, da dukkan wata azaba. As'alullaha lana wa lakumul afiya, ina roƙon Allah mu da ku ya bamu lafiya. Yanzu anan abinda muke so mu gane, shi Buraida cayi kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir an yaqula qa'iluhum. Manzon Allah ya kasance yana karantar da su sahabbansa, in sun fita zuwa makabarta, to ga yanda min ziyartar makabarta zai fada. Dan haka malai yace wa ma yaquluhu az-za'ir, ziyartar makabarta ibada ce. Ibada ko babu ta hanyar da zaka koye ta illa ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shin anan abinda muke tambaya, manzon Allah ce yayi in kun je ku tsugunna ku karanta masa qul huwallahu sha biyu da inna anzalnahu da iza jaa, ko ku karanta masa yasin ku ko tabarak? Manzon Allah ce yayi ga abinda za ku faɗa, ga abinda manzon Allah yake karantar da su. Da naka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanne yihi? Na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ziyartar makabarta ibada ce ko ba ibada ba ce? Ibada ce. Ibada kwa menene abinda Allah ya gina mu akan ta? Shine biyayya. Abinda aka ce mu yi bakin iya abinda aka ce mu yi, Allah ba a masa gwaninta. An gane ko, ka zo da naka, a aje naka abinda aka ce kai, shi ake bukatar kai. Waɗannan wanda manzon Allah ya ce in kun je ga yanda za ku yi, shin ba su san ba tabaraka ko ya sun ko qul huwallahu da sauransu? Amma sai ya ce musu ga yanda za ku yi. Don haka anan kenan abinda muke so mu gane anan kwadayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan karantar da al'ummar sa abinda zai amfane su kafin su ziyarci makabartar manzon Allah yace in kun je ga yanda za ku yi a can ya gabata hadisi Aisha tace ya rasulullahi inna ziyarci makabarta yaya zan yi manzon Allah yace ga abinda zaki fada assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun sai yace wa yarhamullahu almustaqdimina minna walmustaakhirin Allah ya ji kan waɗanda suka gabace mu daga cikin an gane ko wanda suka gabata daga cikin mu da waɗanda suka yi jinkiri manzon Allah ya koya mata ga addu'ar da za su yi kuma shi kanshi a wannan hadisi da ya gabata Aisha tace ga addu'ar da manzon Allah ya yi me yace cha Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqat kenan wannan wato sunna ce qauliyya fi'liyya haka manzon Allah yake yi ba qul huwallahu yake karantawa ba ya sun ba tabaraka ba ba inna anzalnahu da iza jaa ba iya abinda manzon Allah yake faɗa idan ya ziyarci makabarta Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqat kenan in ka ziyarta Allahumma ghafir li ahli huna lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat haka zaka faɗa in gabarin mahaifinka ne Allahumma ghafir li abi Allahumma ghafir li abi Allahumma ghafir li abi in mahaifiya ce Allahumma ghafir li ummi Allahumma ghafir li ummi in mahaifiyarka ce da mahaifinka Allahumma ghafir li abi wa ummi in ma ka faɗa da larabci ko ka faɗa da yaran da ka iya kuma wannan na nuna mana ilimi dole ne ya gabaci aiki kamar yadda al-Imam al-Bukhari yayi babi babun sai ya ce al-ilmu qabla al-amal aiki wato ilimi shi yake gabatar wato aiki kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat Ubangiji ta'ala yace kai sani lalle yanda lamarin yake babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face Ubangijin da ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakankanin su sai yace wastaghfir li dhanbika ka roki gafara ta zunubinka walil mu'minina wal mu'minat muminai maza da muminai mata ka roka musu gafara kafin a ce manzon Allah ya roki gafara ga kansa ya roka ma muminai me aka ce masa sai aka ce masa fa'alam an gane ku to dan haka wannan dalili ne ilimi shi yake gabatar aiki dan haka anan yace kana yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir manzon Allah ya kasance yana karantar da su idan sun yi nihin fita makabarta an ya kula qa'iluhum to ga yanda mai ziyartar makabarta zai fada dan haka mai akhdari yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmullahi fihi baya halatta musulmi ya aikata wani aiki da sunan ibada sai ya sani hukuncin Allah game da wannan aiki ka san menene hukuncin wannan aiki kuma ka san kaifiyar shi yanda ake yi sannan wannan yana nuna mana wato yanda ana buƙatar mamata ai musu addu'a idan an ziyarci makabarta yin wannan addu'a sunna ce wadda take mustahabba kenan anan lada ne linki linki ziyartar makabarta idan ka ziyarta koda baka yi addu'a ba to wannan kana da ladan ziyara sannan kuma in ka ziyarci makabarta abinda ake buƙata kai addu'a ga mamata bayani ya gabata ziyarar makabarta ta kasu kashi biyu akwai wadda take ta sunna akwai wadda take ta bid'a ta sunna shine wanda zaka ziyarci makabarta kai ziyara kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar sannan kuma ka daga hannunka ka roka ma su mamatan gafara an gane ko ka roka ma mamatan gafara kenan kai da su ka roka ma kawunan ku gafara amma ba ka je ba ziyarar makabarta wai domin kai addu'a domin neman biyan wasu bukatunka wannan haramun ne an gane ku domin kwata da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-a'immatul arba'a al-imamu malik da al-imamu shafi'i da al-imamu ahmad da al-imamu abu hanifa gaba ɗayan sun tabbatar da cewa bayyada cewa ga duk wanda ya ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zai tsaya ya addu'a domin ba shar'anta mana yin addu'a a nan ba iya abin da yake ka koma nan kusa iziya ziyartar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka zo kai masa sallama kai mai salati ka wuce gaba kama Abubakar sallama sannan ka wuce gaba kama Umar sallama an gane ku dan haka kenan anan abinda ake bukata kama su mamatan addu'a kenan ka amfanar da mamata ta wace hanya zaka amfana shine daukan izina ka dau wa'azi cewa yanda suke cikin wannan kabari kai ma nan zuwa gaba nan ita ce makomarka, sannan kuma ka amfanar da su ma'ana kai musu addu'a. An gane, amma addu'ar kenan ana buƙatar ka tarar da kanka, kamar yanda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace as'alullaha lana wa lakumul afiya, ina roƙon Allah da mu da ku Allah ya bamu lafiya, ma'ana Allah ya kubutar da mu game da dukkan wani kangi da duk wani kunci. Haka a wancan hadisi da muka karanta me yake cewa yarhamullahu almustaqdimina minna wal mustaakhirin, sannan kasancewar yin wannan sallama take da yin addu'ar ya keɓanta da makabarta ta musulmi. Makabarta ta musulmi in ka ziyarce ta ita ce za ka yi wannan sallama sannan ka yi addu'a, amma in makabarta ce ta arna ka ziyarta ba maganar ka yi sallama kuma ba maganar ka yi musu addu'a, sai dai kai ka amfana ma'ana ka ɗau wa'azi, wanda waɗannan gasu sun kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sun yaɗa ɓanna a ban ƙasa, sun yi iya ta'addanci iya san ransu, amma ga ƙarshensu inda ya kasance. An gane ku? Kenan a nan sai ka shiga hayyacinka, kenan wanda ya saba ma Allah bai sha ba, to ina ga wanda ya bi shi? Kenan me za ka yi a nan? Sai ka yi ƙoƙari ka yi biyayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma ba za ka musu sallama ko ka roƙa musu gafara, domin duk wanda ba musulmi ba ko mun kusacinka da shi, sawa'an mahaifinka ne ko mahaifiyarka, ko wanka ko kananka ko ɗanka haramun ne, inda ya mutu akan kafirci ka roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim. Ubangiji ta'ala yace bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani wato su roƙa ma mushrikai gafara ko da sun kasance makusantansu ne. Wannan ku sababin saukarta lokacin da amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ya masa rasuwa, manzon Allah sai ya dau alƙawarin yace wallahi sai na roƙa maka gafara matukar ba a taka mun burki ba, amma ya mutu akan kafirci domin cewa yayi huwa ala millati Abdul Muttalib. Lokacin da manzon Allah ya bujiro masa kalima ta la ilaha illallah ya ki fada a ƙarshe yace shi akan addinin uwayen shi da kakannin shi, akan addinin mahaifin shi Abdul Muttalib kenan ya mutu. Manzon Allah ya samu damuwa sai ya ci alwashin yace zai roƙa masa gafara matukar ba a taka masa burki. Ubangiji ta'ala sai ya turo wannan sako yace bai dace ba ga annabi da duk waɗanda suka yi imani tare da shi su roƙa ma mushrikai gafara ko da sun kasance makusantansu ne, ko uwa ko uba ko wa ko kane ko da ko jika, inda ya mutu akan kafirci haramun ne a roƙa masa gafara. Shine Ubangiji ta'ala ya ce min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ya bayyana gare su cewa waɗannan ƴan uwan nasu ƴan wuta ne. Ta ina ake gane ɗan wuta? Shine mutumin da ya mutu akan kafirci. Sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya, roƙon gafara da Ibrahimu ya ma mahaifinsa bai zamanto ba face game da wani alƙawari ne da ya masa. A cikin suratu Maryam ne yace sa astaghfiru laka rabbi, dan haka sai ya cika wannan alƙawari a cikin suratu shu'ara wa ghafir li abi innahu kana minad dallin. Shine anan sai Ubangiji ta'ala ya ce roƙon gafara da Ibrahimu ya ma mahaifinsa bai zamanto ba face game da wani alƙawari ne da ya masa, amma falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi, da lamarin ya bayyana ga Ibrahimu cewa mahaifinsa makiyin Allah ne, tabarra aminhu, Ibrahimu sai ya raba hanya da shi, wannan roƙon gafara ya daina. Ubangiji ta'ala ya jinjina ma Ibrahimu ya ce inna Ibrahima la'awwahun halim. To don haka kasancewar he dai musulmi shi ake ma addu'a kuma shi ake ma sallama in an ziyarci kabarinsa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi izinin Ubangijinsa a cikin hadisi sahihi ya roƙa ma mahaifiyarsa gafara, Ubangiji ta'ala ya hana shi. Sai ya nemi a bashi izinin ya ziyarci kabarinta, Ubangiji ta'ala ya bashi izini. Manzon Allah ya ja sahabbai suka tafi kan kabarinta suka tsaya, manzon Allah ya yi kuka, jama'ar da suke tare da shi suka yi kuka, wa baka wa abka, ya yi kuka ya sanya jama'a kuka, jama'a suka yi kuka da kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? To don haka kenan a nan muminai da musulmi, kenan musulmi su ne suka keɓanta da yin wannan addu'a kuma su suka keɓanta da yin wannan sallama. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر رواه الترمذي وقال حديث حسن عبد الله بن عباس الله يكرمه سيادتي كيچوا منزون الله صلى الله عليه وسلم يا وچه ده واسو قبرنا قبرن مدينه فاقبل عليهم بوجهه منزون الله سي يفسكنچي سو ده فسكرسا ان غاني كو يغباچي سو ده فسكرسا فقال سي منزون الله يچي السلام عليكم يا اهل القبور يا كوما ابوتا ودنن قبرنا امنچين الله يتبتا اكنكو يغفر الله لنا ولكم الله يا غفرتا منا مودكو an gane ku yana daga wato salo na addu'a ko kuma ladabi na addu'a ka fara gabatar da kanka kamar yanda anan cewa ya gafirullahu lana wa lakum kamar yanda can Ibrahimu yake cewa rabbana gafirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab an gane ku kamar yanda mu'mine suke addu'a rabbana gafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman sai da suka fara da kansu haka annabi nuhu alaihi salam rabbi gifirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat al aya don haka yace yaghfirullahu lana wa lakum allah ya gafarta mana mu da ku sai manzon allah yace antum salafuna yace ku ne magabatan mu ma'ana kun rigaye mu wa nahnu bil athar manzon allah yace muna kan sawu ma'ana muna nan tafi an gane ko bayani ya gabata kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wani mai rai mai dandanar mutuwa ne don haka manzon Allah yace antum salafuna ku ne marigayan mu wa nahnu bil athar manzon Allah yace muna nan kan sawu ga mu nan tafi wannan hadisi ne wanda yake da'ifi an gane ko amma ba gaba ɗayan sa bane ba yake da rauni wato waccan gaba na cewa marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi kuburin bil madina lafazin fa aqbala alaihim bi wajhihi cewa manzon Allah ya fuskanci su da fuskarsa wannan lafazi ne wanda yake munkar domin wani marwayci wanda ake kiran shi qabus wato shine ya kadaita da wannan shi kuma kasancewar malamai sun raunana shine kenan qabus ibnu abi zubyan malamai sun ce yana da hadda mara kyau musamman in ya rawai balantana ma in ya rawaito hadisi daga mahaifinsa alhali wannan hadisin ko ta hanyar mahaifinsa ya rawaito kenan mu gane illar da ta raunana wannan gaba shi marwaycin shi ya kadaita da wannan lafazi an gane ko hadisi ne sahihi amma wannan gaba bata inganta ba nafa aqbala alaihim biwajhihi shi wannan marwayci qabus ibnu abi zubyan wato shi ya kadaita da wannan riwaya shi kuma yana da haddawa da suke mummuna musamman lokacin da ya rawaito hadisi daga mahaifinsa an gane amma sauran ma'anar ingantacciya ce na cewa marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi kuburin bil madina kenan da assalamu alaikum ya ahlul kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar wannan ya inganta amma lafazin fa aqbala alaihim bi wajhihi wannan bai inganta ba wanda kuma bayani ya gabata na hadisin da yake cewa duk mutumin da zai wuce da makabarta idan ya gabaci makabartar ya karanta musu kul huwallahu 12 Allah zai bashi wato ladan annabi 60 kuma za a bashi menene ladan dukkan wani mamaci wanda tun daga mahudar rana har zuwa mafadarta wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne wanda bashi da tushe kenan anan abinda muke so mu gane in ka wuce ta makabarta an gane ko kamar yanzu misali makabartar mu ai tana da hanyo akwai kofa ta yamma akwai kofa wadda take ta wannan ta gabas akwai ta kudu akwai ta arewa an gane ba hana ba mutun ya bi ta cikin makabarta ya wuce in zaka bi ta cikin makabartar to abinda ya dace kai kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi tunda anan wucewa ne manzon Allah yayi da kabura amma manzon Allah sai musu sallama sai yace assalamu alaikum ya ahlul kubur dan haka in ka shiga makabarta kamar da hanya zaka wuce to kai musu sallama kuma kai musu addu'a in ziyara ce ta kai ka ta musamman kai musu sallama kai musu addu'a amma ba maganar zaka wuce ta makabarta ka tsaya ka fuskanci kabirin ka karanta musu kul huwallahu shabi wannan ba karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace wanda yazo da kul huwallahu bai karanta ta ba ga abin da ya fada an gane ko sanin hanya ya fi sauko kuma ban mu da wani abin koyi illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarju llaha wal yawmal akhir wa dhakara llaha katira nan muka zo karshen baban da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.